الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم لتابيننا باب مالمي بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله تعالى وانا كما شيني درسينا 34 muna nan dai game da bayani akan ladubban ɗalibin ilimi. A darasin da ya gabata mun tattauna game da inda malami yake ba ɗalibin ilimi shawara, wato kada ya guji yin abin da zai sa malaminsa ya samu ƙosawa wajen mu'amala tare da shi, ya kuma kiyaye fusata malaminsa, sannan kuma idan yana so ya je wajen wani malamin ya ci gaba da karatu, to ya nemi izinin malamin da yake ya lazumce shi kadai ne malaminsa. Yanzu yana so ya ƙara faɗaɗawa ko ya sake zuwa wajen wani malamin, to ya nemi shawara ko izinin malaminsa, domin wannan yana daga cikin girmamawa ga alfarmashi malamin, kuma wannan yana daga cikin abin da zai ƙara sa malamin ya kaunace ka kuma ya dinga tausaya maka, ya kuma baka shawarar in za ka je din ka kula da kaza ko kuma ma kar ka je. Sannan ya kawo mana cewa wannan shine kamar a dunkule ladubban da ya kamata a ɗabi'ance dukkan ɗalibin da Allah ya masa muwafaka yake da albarka cikin neman iliminsa ya sani. Wayannan abubuwan duk ɗalibi zai yi su ne saboda cikawa ga haƙƙin malaminsa a matsayinsa na mahaifinsa a addini. Akwai mahaifinsa na haihuwa, akwai kuma mahaifinsa na addini wanda shi ne malaminsa. Sannan yake cewa ka sani gwargwadon wato kulawa da alfarman malamin gwargwadon cin nasarar ka da samun abin da kake so da albarkar abin a cikin wato neman iliminka, gwargwadon kuma yanda ainihin wato malaminka ya zama ba shi da kima, bai fi ƙarfin ka yi da shi ba, bai fi ƙarfin ka gaya masa magana ba, bai fi ƙarfin ka zuban masa da kima ko mutunci ba, gwargwadon kuma yanda za ka taɓe wajen samun ainihin wato ilimi. Allah ya kiyaye. قال المؤلف رحمه الله ita tambihun muhimmun, malai ce ga wani jan hankali mai muhimmanci. U'idhuka billahi min sani'il a'ajib, yace duk da an ce ka mutunta malaminka ka girmama shi ka martaba shi, amma ina neman maka tsarin Allah daga irin abin da ajamawa suke yi. Shine ma'ana u'idhuka billahi, ina tsoratar da kai, ina neman maka tsarin Allah min sani'il a'ajim, game da abin da ajamawa suke yi, wa turqiya, da kuma masu bin dariqu, wal mubtadi'atil khalafiyya, da kuma ainihin wato yan bid'a musamman al khalafiyya waɗanda suke na baya-baya, min al khudu'i, na irin wato kaskantar da kai da risnawa, al khariji, wanda ya fita an adabi shar'i daga ladubban shari'a. Wani za ka ga kuma sai a wuce iri gona da iri wajen girmama malami da mutunta shi, to wannan kuma ina neman wa ɗalibin ilimi in ji Malam Bakar tsarin Allah da ya tsare shi daga yin abin da wasu cikin ajamawa da masu bin dariqu da kuma wasu ƴan bid'a suke yi na wato risnawa ko wani abu mai kama da ruku'u ko sujada ga ainihin wato malamansu. Min lahas, ga misalai ya bayar, ce min lahasil aidi, na lasar hannu. Wani za ga akwai wanda sukan kai wannan ainihin wato su yi guluwi suna lasar hannun malami, wata kabilul aktab, da kuma sumbantar kafadun malami, wal qabdu alal yamini bil yamin washimal, da kuma rike hannun dama da na dama, na hagu da na hagu, inda salam, lokacin gaisuwa ko sallama. Ka hali tawaddudul kibari lil atfal, kaman dai irin yanda manya suke nuna wa yara ƙanana ƙauna, in suka taho a kama hannayensu guda biyu, to za ka ga ko wanda suke yi wa malamansu haka. Walin hina inda salam, da kuma durƙusawa ko sunkuyawa lokacin gaisuwa ko sallama. Wasti'malil alfazir rahwa, da kuma yin amfani da kalmomi masu taushi almutakhazila, waɗanda suke nuna kaskanci sosai ga shi ɗalibin ilimi, kamar irin su sayyidi, kaman irin su maulaya wa nahwiha da makamantan haka min alfazil khadami wanda yawanci lafuzza ne na masu hidima wal abidi da bayi yawanci masu hidima da bayi su suke yi wa iyayen gidansu amfani da irin waɗannan kalmomi na ya sayyidi ya maulaya ina fata an gane to wannan yana daga cikin abubuwa kenan dan an ce ka girmama malami to kuma karkai abinda zai zamto ya wuce wato iyaka da haddin shari'a ya zamto ladubban didda zaka yi masa ba su saba ainihin wato koyarwar addinin musulunci ba kamar yanda malai ya bada misali wato mutum ya fitar da harshen sai ya dinga lasar hannu a ga mu anan ma ya ce mutum maye ne ko oh malamin ga dinga lashe mu hannu to kila malam akwai wayanda yaga suna yin haka shi yasa ya fada ga ko eh wata kabilul aidi kathir wanda kuma sumbantar hannu da yawa wata kabilul aidi la basa bi ash-sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen yace dan sumbantar hannu wannan babu laifi musamman ga wayanda al'ada su ce haka a kama hannun malami a sumbanta wannan babu laifi malam ya kharuj an hadd al-ifrat wa ziyada matakar bai wuce iyaka ba yake cewa shi yana ganin wata kabilul aktab sumbantar kafada ita ma laysa aidan madhmuman ita ma ba za ta zama abar zargi ba ala kulli halin wala mahmudan bi kulli halin ba za a ce abar yabo bace ko da yaushe ba za a ce kuma abar zargi bace ko da yaushe shi sumbantar kafada an gane ko yawa amma idan mutun daga tafiya ya dawo aka dan rungume shi aka sumbanci kafada sai yace fala ba'asa wato babu laifi wato an yuqabbila hamatahu wa jabhatahu ya sumbanci kan malaminsa ko goshin malaminsa wannan kaga duk al'adu ne na wasu wanda suna yin haka dan nuna girmamawa ga malamansu haka ma kafadar ita mali annahu la yadurru wannan duk baya cutarwa illa idza qtarana zalika bin inaihi yace sai dai mutun ya hada hakan da sunkuyawa wannan sunkuyan shine ba so kadhalikal qabdu alal yamin bil yamin haka dan ka rike hannun damansa da na damanka na hagunka da na hagunsa wannan shi ma Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen yake cewa la nara fihi ba san shi ma wannan ba ma ganin wani laifi akan haka fa inna ibn Abbas radiyallahu anhu qala domin Abdullah dan Mas'ud yana cewa allamani annabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud manzon Allah yana karantar da ni tahiyya kaffi baina kaffai kaga kenan ya dora tafin sa na dama akan na annabi na hagunsa akan tafin hagun annabi sallallahu alaihi wasallam wannan in ya zamanto ba a wuce iyaka ba babu matsala wa hadha yadullu ala an yaqbad an ala an yaqbad al-kaff bil-kaff wannan shine ya rike tafin sa da tafin sa wa idza atada an-nasu an yaf'alu dhalika inda salam idan mutane sun saba da haka in sun zo yin sallama ko gaisuwa suna yin haka fala haraja babu wani laifi akan haka li'annahu laysa fihi nahyun domin babu wani hani da yazo akan haka sahihun annal musafahata bil yadi ma al yadi faqat sai dai abin da yafi kyau shine gaisawa da hannu kawai shikenan lakin hadha min babi izhari shafaqati wal ikram wannan yana daga cikin babin bayyanar da tausayawa da girmamawa kama huwa ma'rufun al an kaman yanda wannan abu ne sananne a yau fala nara fi dhalika basan mala yace ba ma ganin wani laifi akan haka bal al inhinau yace sai dai sunkuyawa inda salami lokacin gaisuwa wato haqqun hadha khulqun madhmum gaskiya wannan dabi'a ce a bar zargi yunha anhu da ake wato ake hanawa li'annahu warada nahyu an dhalika domin shi hani yazo game da sunkuyawa ainin wato malami ko kuma wani haka yin amfani da kalmomi waɗanda suke arikhwa masu taushi almutakhazila waɗanda suke akwai nau'i na kaskanci a ciki kaman sayyidi maulaya hadha mala hada'in wannan babu buƙatar sai an yi su illa haqiqatan anna sheikh sayyid ila talmiz ko da yake a haƙiƙanin gaskiya shi malami shugaba ne ga ɗalibinsa amma dai yawanci lafazi ne da bayi suka fi wa iyayen gidansu lakin la yanbaghi an yatakhazala amamahu amma wannan baya nuna dalibi ya kaskanta a gaban malaminsa hatta ya kula sayyidi har ya dinga ce masa sayyidi au ya kula maulaya ko ya dinga ce masa maulaya walakin ma azalika huwa jaizun tare da haka kuma dai ya halatta yin hakan min haythu shar'i ta bangaren shari'a illa annahu kana bin nisbati lil abid lil abd al mamluk sai dai ya fi dacewa ga bawan da aka mallaka ya dinga cewa mai gidansa sayyidi ko maulaya an fahimta ko kama jaa fil hadith wal yaqul sayyidi wa maulaya to mu koma cikin karatun yace wanzur ma yaquluhu al allamatu salafi lokaci yayi to bari mu karasa yake ta wanzur ma yaquluhu al allamatu salafi al sheikh muhammad al bashir al ibrahimi al jazairi wanda ya rasu shekara ta 1380 rahimahullah kaman yanda ainihin wato ya fada fil basair cikin wani littafin sa al basair fa innahu fa'iqus sibab wanda littafi ne wanda ya tsere sa'a a abin da ya shafi wannan to shine kaga adalci na Sheikh Muhammad Saleh Uthaymeen lokacin da yazo kan wannan gaba sai ya ce wannan littafin da ake kira al basair da aka ce fa innahu fa'iqus sibab ya tsere sa'a yace la a'rifu alkitab gaskiya ban san littafin ba la a'rifu hadha la a'rifu alkitab hadha yace wannan littafin ni ban san shi ba wala dalatu ban taba karanta shi ba kike an gare ko to sai mu tashi ra'su malika ayyuha talib min shaykhik jarin ka ya kai dalibin ilimi jarin ka ka neme shi yana wajen malamin ka amma fa ba na kudi ba yawa insha Allah amin amin